tambaya ta 43. Yaya zaka yi salati ga annabi tsiya da amincin Allah su tabbata a gare shi? Amsa, ya Allah, kai dadin tsira ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad, kamar yadda kai salati ga annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim, lalle kai abin godewa ne kuma mai girma. Ya Allah, kai albarka ga annabi Muhammad da iyalan annabi Muhammad, kamar yadda kai albarka ga annabi Ibrahim da iyalan annabi Ibrahim, lalle kai abin godewa ne kuma mai girma. An haɗu a kansa, Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi.